أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatun mu na littafin babban malami Wahid Abdulsalam Bali littafi mai suna Tariqur Rahman aw Tariqus Salihin ila Rabbil Alamin hanya ta nagartattun bayi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda littafi ne da muka fara satin da ya gabata muka yi darasi na farko yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na biyu na shi wannan littafi akan babi na biyu a cikin wannan littafi insha Allah ta'ala kamar yadda bayani ya gabata shi wannan littafi ya tattara mana fa'idodi da fadaloli da ni'imomi wanda addinin musulunci ya tanadar mana a cikin ibadunmu da muke yi na yau da gobe dukkan ibadar da muke yi malam ya yi kokarin tattara mana fadaloli da Allah subhanahu wataala ya tanadar daga bakin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne wanda yake zabura da dukkan bawa akan dukkan aikin da yake ya san cewa akwai sakamako na musamman da aka tanadar mi a wannan aiki da yake sai malam ya fara tun daga tsarki domin kasancewa duk abin da kake ba abin da Allah bari kamar yanda duk abin da kake na zunubai ba abin da aka bari Allah subhanahu wa ta'ala ya wakilta wasu daga cikin bayin shi mala'iku wanda ɗaya bangaren dama ɗaya bangaren hagu suna rubuta duk abin da muke aikatawa ko na alkhairi ko kuma na sharri su ne ake cewa kiraman katibi wanda mutum a ranar kiyama idan aka fiddo mishi littafin shi za a meka mishi littafin shi a ce mai iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafin ka kai da kanka ka ishi kanka da kanka kama kanka hisabi anan ne mutum idan ya amshi littafin shi sai ringa cewa mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wani irin littafi ne wannan wanda baya barin abu dan kankani bare babba sai ya rubuta kuma an gabatar mana da shi gashi a hannunmu to haka Allah subhanahu wataala zai mana hisabi akan dukkan ayyukan da muke aikatawa to wannan kamar yadda muka yi bayani malai ya tattara mana a dukkan ayyukan da muke na alkhairi ga irin lada da fadala da aka tanadar mana akan shi yau insha Allahu ta'ala za mu ci gaba da magana akan arwalla kamar yadda muka yi magana a sati da ya gabata akan ta muka fara wanda yana daga cikin fadala ta Allah subhanahu wa ta'ala duk mai arwalla mai yin sallah musulmi wannan arwalla tashi za ta zame mishi haske ga dukkan gabobi na jikin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'ummata za su zo gobe kiyama gurran muhajjilina min athar alwudu za su zo suna haske saboda wajejan da suke wankewa na arwalla hannuwa huska kafa dukkan baki daya za mu zo wa'annan gabobuwa suna haske gobe kiyama zai kasance kuma alama ce a gare mu daga an gamu an san al'umma ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai malai yake cewa alwudu'u hilyatul mu'min arwalla da muke yi yau da gobe kayan ado ne na dukkan mu'mini bi mana kayan ado irin awarwaro irin abin da ake sanyawa a kai a kafa na ado wanda muke yi wanda ake yi a nan duniya to arwalla za ta kasance mana haka gobe kiyama sai yake cewa rawal muslim imam muslim ya rawaito an abi huraira daga abu huraira Allah kara mashi yarda yake cewa sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughul hilyatu min almu'min haythu yablughul wudu wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi abu huraira Allah kara mashi yarda yake cewa abu huraira sanannen sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa Abdurrahman bin Sakhr al-Dawsi Abu Huraira Abdurrahman bin Sakhr al-Dawsi an garin Dawsi Az-Zahrani al-Azadi wannan bawan Allah an aihe shi hijira kafin ayi hijira da shekara 21 kuma ya mutu bayan hijira da shekara 59 sahabi ne wanda ya lazumci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun bayan musulunta shi tunda ya musulunta hijira tana da shekara 7 ya lazumci zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 3 zuwa 4 wanda kuma wannan lazumtar tashi ta gadar mushi da cewa yayi kowa daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawan hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi kadai kanshi ya rawaito hadisi 5374 shi kadai Abu Huraira 5374 Allah kara mushi yarda ana mai laqabi da muhaddith faqih kuma hafiz gangaren ne a bangaren hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ayyana shi a gariruwa daban-daban domin ya zama shugaba wasu suke zargin shi da cewa ta yaya za a yi bai wuce shekara 3 zuwa 4 ba kasancewa shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya kowa yawan hadisi Abu Huraira yana daga cikin ahlus siffa su ne wanda suka zo suka zamna a masallaci kowar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hutowar shi suna zaune har ya shiga gida suna tare da shi dare da rana suna tare da shi kuma ya kawo kukan cewa yana dan manta wasu daga cikin hadisai da yake samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka mishi addu'a tun daga shi ya fasa manci hadisai na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira sahabi ne wanda malamai sun ittifaki akan haddashi da kuma fiqihun shi da kuma kiyayewa da ta hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ne yake cewa naji masoyina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tablughul hilya min almu'min haythu yablughul wudu yake cewa awarwaro ko kuma kayan ado sun kai matuka ga mummuni gwalgwajen kiyayewa shi da arwalla bi ma'ana kayan ado ne a gare ka kai mummuni yin arwalla ka rike arwalla a kowane hali a hali na zahi da hali na sanyi kada ka ce sanyi ya yi yawa ka cika arwalla wannan kuskure a yi ƙoƙarin duk yadda za a yi idan za a yi arwalla a yi ƙoƙari a tabbatar da ta cika kada a yarda a bar wata lum'a ko wani abu na ragwanci na cewa sun hinke da kai a kai kokari kai jin daɗi yana jiranka a gobe kiyama insha Allahu ta'ala lokacin da wannan arwalla taka zata maka ado ya kasance ita ce alama taka a tsakanin al'ummomi baki daya sai yake cewa na uku alwudu'u yukaffiru dhunub wa yamhu al-khata'a arwalla wannan da muke gani tana kankare mana zunubai tana shahi mana kurakuran mu muslim ya rawaito hadisi na Uthman bin Affan Allah kara mashi yarda yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tawaddaa fa ahsana alwudu'a wanda ya arwalla ya kyakkyata arwallar shi kharajat khatayahu min jasadihi a kurakuran shi zunuban shi za su fita daga jikin shi hatta ta khuruja min tahti azfarihi hasse zunuban sun huta daga kwaracinin shi Uthman bin Affan shine ake cewa Uthman bin Affan bin Abi al-As al-Amr al-Qurashi ba Quraishi dan gidan su Abu Sufyan dan gidan su Muawiya bin Abi Sufyan Uthman bin Affan an aihe shi hijira kahin ayi hijira da shekara 47 wanda ya daidai da shekara 576 miladiya kuma ya rasu wannan bawan Allah a 12 na watan Dhulhijja bayan aikin haji da kwana biyu a hijira tana da shekara 35 wanda ya daidai da shekara 656 a garin Madina Uthman bin Affan ya auri mata da dama matashi ta farko ita ce Ummu Amr wadda ake cewa bintu Zundab bayan ya aure ta kuma sai aure Fatima bintul Walid. To bayan ya aure wannan mata biyu sai kuma ya aure Ruqayya. Wace ce Ruqayya? Ita ce bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan ta rasu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ga al'uwarta Ummu Kulthum, hallu sake aura mai Ummu Kulthum. Bayan ta rasu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi inda akwai wata da mun ƙara mata, shi yasa ake ce mishi Zunnurai, Zunnurai mai haske guda biyu. Ya aure Ruqayya, ta rasu kuma an ƙara mishi Ummu Kulthum, duka iyali na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan shine na farko wanda ya fara hijira zuwa garin Habasha, kuma shine na uku wanda suka yi khilafa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan Abu Bakar da Umar, sai shi ya zama shugaba. Umar bin Khattab yana kwance zai rasu, ya ba da shawara akan cewa a zaɓi mutum ɗaya daga cikin mutane kamar haka, ya ce Uthman da Abu Ubaida da Abdurrahman bin Auf da Ali bin Abi Talib wala da sauransu. Dai faɗi wa'annan sai ce amma ɗana Abdullahi shi kawai ya zo ya shaida cewa an yi zaɓen a tsakaninsu, amma shi baya cikin wa'anda za a zaɓa. Da aka zo aka yi zaɓe, sai aka fitar da cewa tsakanin Uthman da Aliyu a zaɓi mutum guda ya zama shugaba. Sai aka ce Abdurrahman bin Auf, dai aka ɗora ma yaunin ka je ka bincika ka duba ka gani a tsakanin wa'annan guda biyu, manya guda biyu, waye ya dace ya zama shugaba ga musulmi. Karan cewa Uthman ya yi Ali bin Abi Talib shekaru, sai Abdurrahman bin Auf ya ringa bibiya gida-gida yana tambaya wa kuke gani tsakanin Uthman da Ali, a sirrance wannan aiki. Ya ce duka mutanen da ya bi, gidajen da ya bi, abin da ya tattara ya samu, wa'anda suka yi yawa su ne wanda suka yi faddalawa akan a zaɓi Uthman ya zama shugaba akan Ali bin Abi Talib. Duk da cewa Ali bin Abi Talib bai da wani nakasubi da komi, amma a tsakanin biyu zaka gani an yi rinjaya akan wani. A lokacin nan aka ce to Uthman bin Affan shi zama shugaba na musulmi baki daya. Uthman bin Affan sai dai shekara 12 yana shugabanci na musulmi, shekara 12. A lokacin shi an samu nasara da yawa. Daga cikin babban nasarar da aka samu a lokacin shi shine gama Alkur'ani mai girma, jama Alkur'anul Karim. A lokacin Abu Bakr Siddiq an yi wani yaki, yaki na imama. Wannan yaki hafizai da yawa suka rasu a wannan yaki. Yaki ne na wasu wanda suka yi ridda suka bi Musailamah al-Kadhdhab, wanda ya ringa cewa shi ma annabi. Yanzu dole wanda da'awar cewa shi ma annabi ne kenan wahayi ake mishi, ya raba kan musulmi gida biyu. Yanzu a lokacin nan aka ce babu yanda za a bar irin wannan ya faru, dole a je a yaƙe su ko su dawo kan gaskiya. Yanzu ba su dawo ba. Abu Bakar Siddiq ya jahaza rinduna ta musamman, aka tunkare su domin a je a fatattake su wa'annan da suke ƙoƙarin yin riddan. Yanzu an tunkari wannan a lokacin da aka gwamza yaƙi, sai mahaddata da yawa suka rasu. Musailama sai ta yi cikin wata garka wadda take a kewaye, sai ya shiga shi da mutanen shi, wanda babu ta yanda za a yi musulmi su samu dama su shiga, wanda duk wanda ya yi ƙoƙarin ya shigo da kibiya da mashi da wane ne ana kakkashe sauran musulmi. A nan Bara bin Malik ya yi kundin bala, ya ce shi ya riga a cibire shi a jefa shi ciki. Aka cibire Bara aka jefa shi cikin wannan gida, cikin wannan garka. Yana shiga suna sara suna suka, sai da ya buɗe kuban nan ta bakin kowa. Da aka hudo shi aka ce an samu sara sama da 80 a jikin shi, Bara bin Malik. Inda aka hudo shi Khalid bin Walid ya ce to a matsayin shi na gwarzo wanda yayi wannan kokari, to mu a bamu shi mu je mu jiye shi. Khalid bin Walid ya je ya jiye shi, har ya warke. Shi yasa Bara bin Malik ya daga cikin fadalar shi wannan sahabi, idan ya ce wallahi yanzu za ka mutu ko mutuwa za ta yi, shi bai wadda Allah mashi kai. Lau aqsama ala Allah la abarra, in dai ya rantsuwa ya ce wallahi za a yi kaza, Allah bai sa shi kuma ya yi kawai ya ake. Sabai in za su ta yaƙi ya su kawai su ce ya kai Bara ka yi rantsuwa mu dan za mu ci nasara, sai ya ce wallahi za mu ci nasara, kuma kawai sai Allah ba da nasara. Wannan kuma ya faru shaida ce a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya mishi akan haka. Ɗan uwar shi ta karya ma wata haƙuri, aka kawo ɗan uwar ta shi aka ce ita ma dai a karya mata, sai ya rantsuwa ya ce wallahi ba za a karya mata ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya kai Bara ya kake rantsuwa alhali ga hukuncin da Allah ya zarta a kai, ya ce shi dai wallahi ba a karya mata haƙuri. kawo ba a juma ba sai yan uwanta suka suka ce sun yarda sun yahi a ba su diya annabi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zaka ga wani ash'asa a gabara law aqsama ala allahi la abara zan ga wani gashi nan ba kowa ba amma da zai rantsuwa da Allah za a yi kaza da Allah bashi ya cika mushi wannan magana to haka akai wannan yaki sai hafizai suka mutu da yawa da suka mutu sai abubakar da shawara ta umar bin khattab aka ce to hafizai suna mutuwa mu kuma mun a nan garin madina mun rayu ne da alqur'ani a cikin zakatanmu kar mu je wanda za su zo a baya ba su da wani alqur'ani a zakatansa abin ya zama matsala ya kasance ana samun shubuhi ko kuma gardama a wajen karanta alqur'ani mai girma me zai hana mu zo mu zauna mu rubuta shi ummumin haddace na ba mu ai ba sa haddace ba aka zo aka zauna aka rubuta amma da aka rubuta ba a jera shi ba yanda yake a yanzu sai a lokacin Uthman bin Affan sai yake a nemo mishi Zaid bin Thabit aka kirawo Zaid da sauran mashawarta aka dora masa yayin nan to wannan alqur'anin da aka rubuta a zo a saki tabbatar da cewa shi kin shine kuma hallo ayi kofi daban-daban akai wajen guda biyar yace a tura gariruwa na musulmi dan kada a saki samun gardama da shubuha akan karanta alqur'ani dan da hakan ya faru an kai wani yaki kan garin Sham sun zo ɗan Masar sun zo ɗan Inane sun ɗan Madina sun zo ɗan Makka sun zo sai wani karanta qur'ani sai wani zabura yace mai kai kai wannan ba haka ake karanta qur'ani ba wannan yazo ya karanta sai har ya kai ana gardama ana kokarin kafirta juna sai an ce to tunda haka ya zo gara a zo a rubuta shi a yi daya wanda kowa zai tsaya a kan shi kuma duk wanda ba shi ba a tattara a kona shikenan aka zo aka zamna aka sake rubutawa aka yi kofi kuma aka tura gariruwa daban-daban gariruwa na Masar gariruwa na Busra gariruwa na Kufa na Sham Makka Madina duka aka tattura to yana daga cikin aiki babba da Usman bin Affan yayi a lokacin khilafancin shi bayan haka nan Uthman bin Affan shine ya ƙara fadada masallacin Harami da yana dan wuri dan kadan sai aka yi kokarin fadada wajen yayi hili yanda zai kasance ga baki ɗin musulmi in sun zo za su samu dama su yi ibadarsu daga cikin abin da ya kuma ya fara da daula ta musulunci a lokacin shi an bude gariruwa da yawa irin su Armenia irin su Khurasan irin su Sijistan irin su har Afrika da a lokacin Uthman bin Affan an yi kokarin fara daula ta musulunci radiyallahu anhu wannan bawan Allah ya musulunta yana da shekara 34 a hannun Abubakar Siddiq kuma ya rasu shahidan bimana shahidi ya rasu wasu daga cikin ƴan tawaye irin rebellion da ake yi ga shugaba suka kirdadi lokacin da musulmi suka yi aikin haji suka zo garin Madina da munahunci na wasu Yahudawa aka kitsa cewa ai Uthman bai dace bai zama matsayin shugaba kawai aka ringa maganganu kawai sai an yi kudeta sai an safke shi suka zo kuma suka silalo suka shigo gidan Uthman bin Affan iya zamne yana karanta alqur'ani mai girma suka zo suka hallaka shi jinin shi ya zuba akan alqur'ani mai girma akan ayan nan da Allah yake cewa wasayfikahum Allah Allah ya isan maka da abin da suka maka har yanzu qur'anin yana nan kuma da jinin a sama radiyallahu anhu shine a kissar da muka bada satin da ya huce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune saman dutsen Uhud ya girgiza yana zaune da shi da Umar da Abubakar da Uthman sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bugi dutsen Uhud yace mai zamna dan babu wanda yake saman ka sai manzo Allah da Siddiq da kuma shahidai guda biyu suwa shahidai guda biyu sune Umar da kuma Uthman bin Affan Allah kara mu shirka Uthman bin Affan yana daga cikin masu arziki na sahabbai wata rana an tayi wani yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa zai sai wannan rijiya kuma Allah zai bashi gidan aljanna Uthman yazo sai ta baki daya kago yana daga cikin fadala ta Uthman bin Affan yana daga cikin goma wanda aka masa albashir da gidan aljanna tun anan duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kame albashir cewa dan aljanna hadisin da mun karanta na Abu Musa al-Ash'ari wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya huta daga cikin sahabbai Abu Musa sai ya bayan shi da abin arwalla sai ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga wata garka sai ya iske manzo sallallahu alaihi wasallam a ciki manzo sallallahu alaihi wasallam yana bakin wata rijiya sai ya sa kwahun shi a cikin rijiya sai ya ce to yau zan zama mai gadi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai shiga sai ya nemi izini ana nan sai ga Abubakar sai ce ka nema mani izini zan shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ai kamar kai ba kai ka nemi izini bai ce a ka nema mani izini ya nema mishi izini manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya shigo kuma kace bi da aljanna abubakar ya shigo aka kai mai cewa shi da aljanna ne yazo ya zamana tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ga umar bin khattab shi ma yazo yace a nema mishi izini aka nema mishi izini ya shiga kan ya shigo yace ma abu musa manzo sallallahu alaihi wasallam yace ma abu musa ka ga ya mishi cewa shi ma da aljanna haka nan Uthman yazo da ya nemi izini shi ma kace kame izini kace me kuma shi ma dan aljanna ne akan wata musiba da za ta same shi kace fitan da ta faru a lokacin khalifancin shi tun lokacin dai da aka wannan kashe shin fitana ta afku tsakanin musulmai wasu suka koma bangare guda wasu koma bangare guda Allah gafarta musu baki daya kuma ba abinda zamu ce mu akan wannan sai dai musu addu'a tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat al'umma ce ta riga ta huce baka zo ba yanzu ka dinga jujjama wannan ne mai gaskiya wannan ne mara gaskiya wani yayi kaza wani yayi kaza duka ne sahabbai kuma suna da yarda Allah a tare da su laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyinuna qata shajara ba ma zo ba muna zargin wani ko muna kaza a dukkan su sahabbai wanda suka samu wannan jarabawa ta fitina da ta faru muna fata Allah gafarta musu kuma Allah kare yarda a gare su to kuma ne yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada ruwaya ce ta muslim yake cewa man tawadda'a wanda ya arwalla fa ahsana alwudu'a ya kyautata arwallar shi kharajat khatayahu min jasadi kurakuran shi za su fita daga jikin shi hatta takhruja min tahti asfarihi har sai ta fita daga cikin daga karshen kwaracinin shi bi ma'ana wannan ruwan da kake dauka kana arwalla wanke wannan da kake kana wanke zinubanka ne zamu karanta a hadisi na gaba duk gabar da ka wanke duk zinubin da ka aikata a cikin wannan gaba ka kamar ka wanke zinuban da yake cikin wannan gaba ne kaga wannan fadala ce babba wanda musulmi suke da ita zalika fadlullahi yu'tihi man yasha kaga muna kurakurai kahin lokacin sallah amma muna zuwa mu yi arwalla shikenan magana ka gane wani daga cikin sahabbai ya aikata wani kuskure yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah nayi kaza zunubai ne wanda ba su kai kabira ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka arwalla yanzu kai sallah tare da mu yace eh yace to wannan arwallar da kai da sallar da kai zunuban naka duka da ka aikata sun tafi a cikin wannan arwala da kai da sallah da kai kaga wannan fadala ce ba karama ba wanda mu al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ita wanda ba mu rabuwa da kurakurai kuma hallau ba mu rabuwa in dai muna kiyaye arwala da sallah ba za mu rabu kuma da gafara ta ubangiji subhanahu wa ta'ala a wannan hadisi fa'ida da zamu samu magana shi da yace fa ahsanar wudu'a yace ya kyautata arwala kenan ka gani idan za mu arwala kan mu yi ta fata-fata kawai ni ba ruwan mu da wani wuri yawon ku ko bewan ku ba a kenan mu tsaya mu kyautata mu tsaya mu yi ta da kyau mu tsaya mu tabbatar cewa babu wata lum'a ko wani sukurwa wanda ba mu wanke wajen kurkure baki da shakarwa mu tabbatar ruwan ya shaku kuma hannu mun haji wajen wanke huska mu tabbatar ko ina ya mun wanke shi haka kafa shi yasa Abu Huraira a hadisin da ya gabata yake cewa wanda yake so hasken shi karu to ya kara wajen wankewa bi ma'ana ya huce ma gabai da aka ce ka tsaya a kanta wannan ai hadisi da farko da muka karanta kenan wanda yake cewa famanistata aminkum an yuqila qurratahu falyafa wannan magana ce ta Abu Huraira yake cewa wanda yake so ya kara ma kanshi haske to ya kara idan ka zo wanke hannu wannan bakin gwiwa hannun to kadan huce kadan saboda hasken kai karu a gobe kiyama yace rawal muslim an amru bin abasata sulami amru bin abasa as-sulami shi ma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma an yi shi a garin makka wanda a wannan hadisi din ba mu labarin hatta muslim ta tashi dai a lokacin da muslim ta yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuntu wa ana fil jahiliya ni na kasance lokacin da ina cikin jahiliya bi ma'ana lokacin da ban musulunta ba azunnu annan nasa ala dalalati wa annahum laysu ala shay'in hum ya'buduna al-awthan yace a wannan lokaci ma da nake ga mutane suna kokarin bauta ma gumanti a raina a zuciyata na san cewa suna kan bata cewa wannan ba addinin gaskiya bane ba saboda suna bauta ma gumakai itace ne da duwatsuna da sauransu yace fasamitu bi rajulin bi makka sai naji labari cewa ai wani mutum ya bayyana a garin makka yukhbiru akhbaran yana bada wasu labaru faqa'tu ala rahilati faqadimtu alayhi yace sai na hausa man abin hawana sai na tinkari inda yake
فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه يتي سيغاني دا منزالة صلى الله عليه وسلم ينا تهيا متى ننشي سنة كيويل شي سنة تفيا فتلطفت سينب أحنكري حتى دخلت عليه حسيد نزو ورن دسكي فقلت له سينك يتمشي ما أنت سينك كي وانيني ينم تنبي منزالة صلى الله عليه وسلم يكي وانيني كي shi bai taba sanin addinin musulunci ba bai taba jin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ba shi dai kawai ya ji an ce manzo sallallahu alaihi wasallam yana wadin wasu abubuwa wanda ba su saba ji ba a wannan gari to yanzu so yake tabbatar da kanshi sai isko manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mai wane ne kai sai ce mai ana nabiyyun yace aini annabi fa qultu wa ma nabi sai ce to mi kake ni da annabi kenan sai ce arsalani allah allah ne aiko ni wannan magana ta da yace mai ana nabiyyu kuma yace arsalani Allah ni annabi ne kuma Allah aiko ni bima'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne ko manzo ne saboda akwai wanda zai kasance annabi kuma ya kasance ba manzo ba kamar yanda wasu malamai suka tafi akai amma duk wanda ya kasance manzo to dama annabi duk wanda ake mushi wahayi annabi kuma amma aiko ka da sabon sako wanda a baya babu irin shi to kai ka zama manzo kenan manzo ne na Allah wanda aiko ka da sako na musamman sai yake cewa Allah aiko ni yace fa qultu wa bi ayyi shay'in arsalaka to in Allah aiko ka da mene ne aiko ka sai yace qala sai yake ce mishi arsalani bi salatin arham manzan Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ni cewa a ringa sadar da zumunta wa kasril awthan kuma a ringa bimana a kakkare waɗannan gumaka bimana a hasabota musu wannan magana da yace bisilatil arham sadar da zumunta iya daga cikin abinda fitinar da muke ciki wajen sadar da zumunta wanda da wahala zaka ga mun tsira akan shi sai dai Allah ya gafarta mana wani lokaci abin da ya shafi sadar da zumunta muna sakaki sosai abu ne wanda muka dauke shi da wasa shi kuma babban abu ne a wajen Allah Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum sai ce ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa ama absarahum yake cewa shin yace idan kuka juya baya kuke sako banna a saman kasa yace wa yake cewa kuma kuke yanke zumunta kenan kaga wannan aya tana nuna mana yanke zumunta babban abu ne har ya kai inda Allah yake cewa ulaikal ladina la'anahumullah masu wannan laifi su ne wanda suka samu tsinuwa ta Allah fa asammahum wa ama absarahum to kaga yanke zumunta babban laifi ne zumunta tun daga iyaye zuwa ɗan uwa ɗan uwan uwaye ɗan uwa na wajen uba ɗan uwa na wajen uwa ɗan uwa na jini abu ne wanda wani lokaci wani abu zai abku sai gani zumuntar ta zama abin ta zama abu ne wanda sai mun ƙara nazari a kan shi babban abu ne a musulunci sada zumunta amma kuma abubuwa suna faruwa wanda suke kawo ka gani zumuntar wannan an yanke ta zan gani fitina ce ƴar ƙarama ta zama gado iya sun gada zaga wani dan uwanka ne baka ma san da zaman shi ko kuma yana dan uwan naka amma kai da shi babu kwantar koka koda a ce an samu matsala manzo Allah subhanahu wataala ya karantar da mu in an samu matsala ya ake yace innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum mummuna yan uwan juna ne ku kokarin sulhu a tsakaninku haka yake faɗa akan Abu Bakr as-Siddiq lokacin da wani yaron shi na gida ya wadi maganganu marasa dadi akan diyar shi Aisha Allah kara mata yarda Abu Bakar Siddiq yaji zahin wannan abu da wanda ake ce mai misbah ya aikata Abu Bakar Siddiq yace daga yau ba ni ba misbah bana kara taimaka mishi bana kara kula da rayuwar shi a da kuma ina yi yanzu wannan magana ta yi zahi sai Allah subhanahu wataala yake cewa wala ya'tali ulul fadli minkum والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله سيالله فليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم يتي كدا وعند سكي دا يلوى سي alƙawalin cewa ba za su ƙara taimaka ma mabukata ba wanda suka kasance daga cikin muskine ko muhajirai yake cewa in wani abu ne Allah ya ce falyafu wal yasfu su yi hakuri su yahi su manta ku ba ku so Allah ya yi muku ne ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum kai ba ka so Allah ya yi maka ne Abu Bakar Siddiq yake cewa wallahi ina so Allah ya yi mani sai Allah kuma ya ce wallahu ghafurur rahim tun daga wannan ayat ta sauka Abu Bakar ya ce daga yau zan ci gaba da taimaka ma Mista har zuwa ƙarshen rayuwa. Kenan kaga koyi da yanda sahabbai suke aiki da aya idan ta sauka sai mu hakuri mu mu ringa koyi da wannan. Ko ba komi ne kokari ko gaisuwa ce a ringa yi. Kada a yanke kwata kwata ya kasance babu alaka ko gaisuwa assalamu alaikum wa alaikum salam. Idan wani abu ya faru na jin daɗi a taya murna. Idan wani abu ya faru na bakin ciki a taya jaje. Lokaci zuwa lokaci an samu dama babu lahiya a je a gaida. Da layyan mata rana a je a gaisa wannan yana daga cikin abubuwan da ake bukata mu aikata idan kuma mabukaci ne ko wani abu ya kama na a taimaka mishi shikenan ka sare da zumuntaka ka sabke mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake so Allah ya yalwata mai arzikin shi ya kara mai shukurin shi to ya sare zumunta kenan Allah taimake mu wannan zumunta mu kokarin abin nan kaga dai manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ya fara gaya mishi na cewa abinda aka aiko shi da shi shine sare da zamanta wannan yake nuna maka babban abu ne wa kasrul awsan tukwana ya kawo cewa kuma aka kare guma kai kenan kaga abota ma Allah kuma ya kasance an kiyaye sare da zamanta sai ce wa an yuwahhad Allah la yushraku bihi shay'a atayantar da Allah kada a gama shi da kowa wajen ibada wannan shine babban al'amari wanda magaba annabawa da suka zo tun kafin Manzo sallallahu alaihi wasallam abinda suke kira akai ke duk annabin da yazo ta yake ani abudullaha washaniku tagut ku bauta ma Allah ku kiyaye bauta ma tagut sai nake cewa qultu lahu sai nace mishi fa man ma'aka dawa dawane ne a tare da kai bi ma'ana suwaye mabiyanka sai yake ce mi hurrun wa abdun akwai masu yanci bi ma'ana akwai iya akwai bayi قال ومعه يومئذ ابو بكر وبلال الوقت ان ينا تاره ده ابو بكر ينا تاره ده بلال ابو بكر الصديق babban sahabi kenan duk lokacin da kaje an ce annabi kaza kaje an ce abu bakr yana ne wannan da shaida ta alqur'ani mai girma yace taniyatunaini izhuma fil ghari il yaqulu li sahibihi la tahzan suna subi a cikin kogo subirak da hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta tashi Abu Bakar yace as-suhba ya Rasulullah as-suhba ya Rasulullah Manzo sallallahu alaihi wasallam yace me nayar da karaka ne mi hijira tare sai hoce da kuka saboda dadi za a yi tahiyya babbar tahiyya ta tarihi wanda ba taba yin irin ta ba in ba irin tahiyyar da Manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ba ta Isra'i da Mi'raj lokacin da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar garin Makka zuwa garin Madina Abu Bakar yana tare da shi Bilal shi kuma bawa ne a hannun wasu wanda ba musulmi ba suke azabtar da shi saboda ya yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq yazo ce ko nawa ne ku gaya mana zan saye shi Abu Bakar ya saye shi kuma ya intar da shi sai kan ce tare da Abu Bakar Siddiq suke ko da yaushe sai yake ce me wa ma'ahu yawma idin Abu Bakar wa Bilal mimman amana bihi wa anda suke imani da shi fa qultu inni muttabi'uka yace to ni ina so in bi ka ni ma ina so in musulunta sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mushi innaka la tastati'u dhalika yawmaka hadha a yanzu wannan zamanin ba zaka iya bina ba saboda akwai matsala idan ka bi ni zaka gamu da takurkulu da yawa da matsaloli da yawa a matsayin ka na mai karamin ƙarfi a yanzu muna cikin wani lokaci wanda farko ne duk wanda ya musulunta azabtar da shi ake wasu an kashe su sai yake ce mi ala tara hali ba ga halin da nake ciki ba wahalan nas da halin da mutane ne da suka bi ni suke ciki yace walakin irji amma ina ce maka ka koma ila ahlika zuwa ga iyallanka fa iza sami'ta bi qad zahartu fa'tin idan ka ji labarin cewa na bayyana yace to a lokacin nan ka zo yace qala sai yake cewa fa zahartu ila ahli sai na koma ta gidanmu wajen iyallaina wa qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam almadina sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya iso garin madina wa kuntu fi ahli yace lokacin da ina tare da iyallaina ina tare bi mana a garinmu faja'altu atakhabbaru al-akhbar
sai na ringa neman labaru akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na samu labarin hijirar shi da garin Madina sai yace wa as'alun nas hina qadimul madina nake tambayar mutane lokacin da ya isa garin Madina hatta qadima alayya nafarun min ahli yathrib har sai lokacin da wasu mutane suka zo daga garin Madina suka zo gurin mu yace min ahli madina daga mutanen garin Madina fa qultu ma fa'ala hadha ar-rajul wannan mutumin me yake ko ko ya yake ciki a yanzu alladhi qadima al-madina wanda zo garin Madina fa qalu an-nasu ilayhi sira'un ai mutane gaugawa suke zuwa gare shi suna musulunta daga gariruwa daban-daban daga wurare daban-daban wasu daga garin Makka wasu daga wajen garin Makka yace wa qad arada qaumuhu qatlahu yace mutanen sun zo su kashe shi sun so su kashe shi falam yasabiu amma kuma suka abin ya gagare su yace faqadimtul madina da naji haka ni kuma sai na kama hanya sai na tai garin Madina fa dakhaltu alayhi ya nazo wajen shi fa qultu ya rasulullah nace ya ma'akin Allah a ta'arifuni shin ka sanni ka gane ni yace qala na sai yace kware ku na san ka anta alladhi laqaitani bi makkah kai ne kaje wuri na garin Makka lokacin da ina Makka qala sai nace fa qultu bala yace kware ku haka ni ya rasulullah فقلت يا نبي الله سنجد تو يا ملكين الله اخبرني اما علمك الله wannan bawan Allah kokari yake shi ne san musulunci shi yace ba ni labarin mi Allah ya sanar da kai sakon da ka zo da shi daga wajen Allah yace wa ajhadu kuma abinda ban sani ba sai yace akhbirni duk abinda ban sani yace ka sanar da ni sai yake ce ni to na wani ko akhbirni anis salat ka ba ni labari akan sallah sai yake ce mi qala salli salata subh yace sallah ita da farko zakai sallah ta asuba idan kai sallah ta asuba kuma aksir an salat sannan sai ka dakata daga yin sallah bi ma'ana sallah ta farilla hatta tatlu ash-shams har sai rana ta dagu hatta tartafi'a har sai ta yi sama yace fa innaha tatlu hina tatluhu bain qarni shaytan lokacin take huto tana hutuwa ne tsakanin kaho na shaytan kenan idan rana tana hutuwa ba a yin sallah a wannan lokaci ko ta farilla ce baka yi baka dakata har sai ta ida bayyana ta kwana kai amma lokacin take kullowa kai sai ka dakata bare nafila yace wahina idhin yasjudu laha al-kufar masu bauta ma rana lokacin suke mata sujada su kawai zawwa suke sitaru rana tana hutuwa sai su fadi su sujada yace thumma salli fa inna as-salata mashhudatun mahdura yace sannan kai sallah saboda ita sallah mashhuda ce mahdura bi ma'ana mala'ikai suna zawwa su sheda akan duk wanda ya sallah kuma suna halartar wajen duk lokacin da muke sallah mala'ikai suna zawwa suna sheda cewa lalle ka zo kai sallah yace fa inna hina idhin tusjaru jahannam yace lokacin da kuma ta zo tsakiya a lokacin nan kamar ana ƙara hura wutar jahannama yace fa iza aqbala al-fayl idan ta karkata yace fa salli idan ta karkata kenan lokacin sallah azhar yayi ko fa salli fa inna as-salata mashhudatun mahdura yace lokacin nan sai kai sallah ta azhar saboda wannan sallar da zakai akwai mala'ikai suna sheda kuma hallo suna halarta hatta tusalli al-asr har sai lokacin sallar al-asr thumma aqsir ani salati hatta tagruba ash-shams sannan sai ka dakata da yin sallah har sai rana ta fadi fa innaha tagrubu bayna qarnay shaytan lokacin da rana take faduwa to lokacin nan kuma tana fada ne tsakanin kaho na shaytan kuma a lokacin nan masu bauta mata suke faduwa su mata sujada yace wa hina idhin yasjudu laha al-kuffar qala fa qultu ya nabiy Allah sai nace to ya ma'aikin Allah yanzu ka bani labari akan sallah ya ba shi labari har zuwa sallar isha'i yace ka bani labari akan sallah yace to yanzu bani labari akan abin da ake yi kayan sallah shine mi shine arwalla shine mahallu shahid na wannan babin nan sai ke ce mai fal wudu hadithni an ka bani labari akan arwalla qala ma minkum rajul babu wanda daga cikin ku yuqarribu wudu'ahu yazo wudu'ahu yazo da abin arwalla shi shine wudu'a idan aka ce wudu'a ana nufin sahanin arwalla idan aka ce wudu'u ita ce arwallai kenan fataha take bambanta su idan fataha wudu'a shine abin arwallai wudu'u shine arwallar kanta yace fa yatamadbad wa yastanshik ya kurkure baki ya shaka ruwa fa yantafir hallo ya haji yace illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi sai ce sai dukkan zanubban shi na hancin shi sun huta
a lokacin da yake hajiwa yace thumma idha ghasala wajhahu sannan idan ya wanke fuskar shi kama amarahu Allah kamar yanda Allah ya umarce shi yace illa kharrat khataaya wajhihi min atraf lihiyati sai dukkan kurakuran fuskar shi sun wanku a lokacin da yake wanke fuskar shi sun zuba daga gemun shi yace ma'alma yace da ruwa yace thumma yaghsilu yadayhi ila al-mirfaqayn sannan ya wanke hannun shi har zuwa ga idan sau mirfaqayn shine nan idan sau yace illa kharrat khataaya yadayhi min anamili yace sai har me yake da suna kurakuran da ya aikata sai sun zuba daga hannun shi dukkan kurakuran da ya aikata da hannu sai sun zuba har zuwa ga karshen hannun shi yace thumma yamsahu ra'suhu sannan ya shahi kan shi illa kharrat khataaya ra'sihi min atrafi sha'rihi min al-ma'alma yace idan ka shahi kanka kuma duk kurakuran da yake kanka haka za su huta daga jikin gashinka yace thumma yaghsilu qadamaihi ila al-ka'bayn sannan ya wanke kawahuwan shi har zuwa ga idan sau yace illa kharrat khataaya rijlaihi sai kurakuran kawahuwan shi huta min anamilihi ma'alma daga karshen kawahuwan shi daga ruwa yace fa in huwa qama fa salla idan kuma ya tashi ya salla fa hamidallah ya gode ma Allah wa athna alayhi ya yabe shi wa majjadahu ya girmama shi billadhi huwa lahu da dukkan abin da ya dace da shi wanda yake gare shi huwa lahu ahlun yace wa farraga qalbahu lillah kuma ya bayar da zuciyar shi gabaki ɗaya ga Allah yace illan sarfa min khati'atihi kai'atihi yawma waladatu ummuhu sai ya huta daga wannan sallai kurakuran shi gabaki ɗaya sun safka daga jikin shi kai ka ce ranar da ma'aihin shi ta aihe shi da Allah wata irin fadala ta yi wannan duk rigimar da ka ji ana yi a duniya da gurin da ake yi wallahi zanubai ne tashin hankali inda ba mu da zanubai wasu abubuwan duk sa faruwa wani tashin hankalin bai tunkara mu to ga abin da za mu yi zanuban su rinka tahiya muna yi suna gogiya manzo Allah sallam ya faɗa yace duk wanda ya kekuta arwallan shi ya zo ya duka ya sallah kuma ya bayar da zuciyar shi gabaki ɗaya zuwa ga Allah zai kare sallar wannan kamar yau aka ahe shi musulmai suna cikin fadala da daraja mai girma wanda mafi yawa mu santa dan haka mutum ta arwallan akwai lada sosai za mu karanta a gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a fadala ta sallah yace duk wanda ya sallah guda biyar kai ka ce teku ne a kofar gidan shi yayi wanka sau biyar a ciki yanda dauda ba za ka yi saura a jikin shi ba haka zanubai ba za su yi saura a jikin shi kai a wata ruwa yake cewa lokacin da kai ruku'i zanubanka za su ringa safka daga kanka suna zuba ƙasa lokacin da za ka yi sujada hallo kana duke cikin sujada zanuban naka za su ringa zuba daga jikinka Allah gafarta mana ya hima yace at-taharatu nisful iman tahara rabin imani ce tsarki rabin imani ne yace an abi malik al-ash'ari qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tuhur shatrul iman wannan sahabi yake cewa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa tsarki rabin imani komai yake da tsarki kawai azkar ne da sauransu amma duk abin da ya shahi ibada manya mafi yawa da tsarki ake yin su sallah da tsarki ake yin ta tawafi da tsarki ake yin shi ba za ka bar jikinka da najasa ba kuma ka je kai sallah ba yayi kuma inda tsarki arwalla tana shiga ciki manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi tsarki rabin imani walhamdulillah tamla'u al-mizan wadan alhamdulillah kuma tana cika mizani kalma ta alhamdulillah godiya ce ga Allah subhanahu wa ta'ala akan dukkanin ni'imomi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata addu'a wadda tahi fadala a wajen Allah kamar kace alhamdulillah bakka da wata addu'a da yi wannan kawai kace alhamdulillah kuma har zuciyarka haka ne duk halin da ka samu kanka ka zama mai godiya ga Allah dewa ka hisu dewa mangare suke su hisko ka ba samu wannan dama ba
lahiya da Allah ya baka ka ci gaba da cewa alhamdulillah dan abin da kake samu kada ka rena shi ka ce alhamdulillah Allah ya ce la in shakartum la azidannakum in kun gode ni kuma zan kara muku Allah yana son godiya shi yasa surar da ta yi girma a cikin alqur'ani mai girma ta fara da kalma ta alhamdulillah ba ta akai ba ku ce alhamdulillah kawai Allah ne yake cewa alhamdulillah godiya ta tafi daga Allah da kanshi ne yake wannan yabo rabbil alamin ubangijin ta da kai baki da wannan kalma kalma ce mai daraja kuma tana cika ma'auni yace wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani wa annan gudabi subhanallahi walhamdulillah suna cika ko kuma au tamla ko kuma tana cika ma baina samawati wal ard girman sama da ƙasa girman sama da ƙasa dani da tarin lada fadin subhanallahi walhamdulillah shi yasa kada mu guce da yawan zikiri kada mu guce da yawan yin zikiri a duk lokacin da muka samu kanmu ko cikin tahiyya ko mu kadai ko muna kwance kafin mu barci ya kasance bakin mu abin da yake yawan maimaitawa shine zikiri shine zikiri subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya wala tas la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah wannan zikirin da na fada Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya fade shi la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah akoda yaushe ka fade shi ba sai bayan sallah ba ba sai cikin dare ba ba sai da safe ba ba sai da rana ba ba sai da maraice ba duk lokacin da ka samu dama ka fade shi Allah zai gafarta maka zanubanka komin yawan shi ko da ya kai yawan kun hata teku hadisi ne ingantacce kaga abu ne ne sai wanne ne bamu iya ba a ciki la ilaha illallah in ce bamu iya ba subhanallahi in ce wallahu akbar in ne bamu iya ba subhanallahi walhamdulillah in ne bamu iya ba wadin wallahi hawla wala quwwata illa billah in ne bamu iya ba kaga duka mun iya su kawai menene jera sai ne zani la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah annabi yace duk zanubinka Allah zai yafe maka ka samu kanka kana kai ka karanta ita yi kawai kai kanka azumce ka ne san kai fadala ce mai girma kaga a cikin wannan zikirin akwai ni akwai alhamdulillah haka subhanallahi wa bihamdihi kaga wannan kalma subhanallahi wa bihamdihi kaga a cikin akwai ni akwai wa bihamdihi godiya ga Allah annabi yace wanda ya karanta su dari za a yi gafarta mai duka zanuban shi wanda yace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar zanuban shi za su rinka takkaba daga jikin shi yadda ganye yake sabka daga jikin itace kaga abu ne masu muna iya yin su a bayan sallah idan muka yi 33 subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar muka cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wal hamdu wala kulli shay'in qadir muka cike da wannan cikon dari zanubanka duka Allah zai gafarta maka bancin kai sallah an yahe ma duka zanubanka hallo kai wannan kuma hallo za a ƙara gafarta maka fadala akan fadala dan haka wannan kalma subhanallah tana da girma walhamdulillah tana da girma a wajen Allah subhanahu wataala ya kasance bakin mu ya zuku da wannan shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub da yawan ambaton Allah ne kake samun nutsuwa ta zuciya zaka samu kwanciyar hankali kana yawan ambaton Allah kana tana girman shi shi yasa wani malami ya yi istinbat ya ce idan muka kalli suratul nasr Allah da ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba idza jaa nasrullahi idan cin nasara ya zo daga Allah idza jaa nasrullahi wal fath da kuma fata malamai suka ce shine fatahu makka budi yazo an bude garin makka wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna shiga addinin Allah kungiya kungiya gurb gurb to daga kaga haka fasabbih bihamdi rabbik kai tasbihi ga ubangijinka kuma kai godiya a gare shi wastaghfirhu kuma ka nemi gafara shi innahu kana tawwaba sura shi mai gafara ne Aisha Allah kara mata yarda tace tunda wannan sura ta sabka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neme tawwa a cikin ruku'in da sujada shi subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli bayan mun kare subhana rabbiyal azim sai mu cike da wannan mi tai shi ma subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli aiki da wannan magana ta karshe a cikin suratul nasr fasabbi bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwab sai wani malami yake cewa sai mu gama sai mu ce misali subhanallah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه duka wannan zikire ne suka tabbatar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kaga in ka gama su ka gama abubuwa masu girma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalmomi ne masu sauki a baki kuma yauni gare su a saman mizani idan kana so ka mizanin ka yayi yauni ma'aunin ka yayi yauni a ranar kiyama ranar da ake kokowa a samu kalma daya mai fa'ida mai lada a wajen Allah ka samu ka ƙara a cikin mizaninka to kai kokari ka ringa yawan maimaita wannan kada ka damu adadi nawa kai ita yi barkatai baka san ma ko nawa kai ba sai a kiyama a gara maka a littafinka cewa ai dubu kaza ko miliyan kaza kai to a lokacin nan sai ka ga farin ciki ya zo gare ka kamar misali asusu ne kake in ka san ko nawa ne kake zubawa wani lokaci kuma ka bude abin biya zama surprise a gare ka amma ranar da baka lissafawa ranar da ka bude ka gani abinda ka tara a shi ya kai haka sai ka farin cikin ka ya huce kamar yanda ka sanno ne ka sa yace wassalatu nurun yace kuma sallah haske ne yace wassadaqatu burhanun ita kuma sadaqa hujja ce wassabru diya'un shi kuma hakuri diya'un shi ma haske ne yace walqur'anu hujjatun laka aw alayka shi kuma alqur'ani hujja ne gare ka ko akanka shi alqur'ani mai girma da muke karantawa da muke koyarwa da muke ji ana karantawa ana fasarawa mu sani cewa hujja ce a gare mu ko akan mu idan ka aikata abu aka tambaye ka waye ce kai sai ka ce Allah ya faɗa a ina a cikin alqur'ani sai karanta gashi kaga wannan hujja ce a gare ka idan ka aikata abu aka ce maka me yasa ka aikata alhali alqur'anin da yake da kake karantawa Allah ya ce kai kaga alqur'ani anan ya zama hujja akanka to me kokari qur'ani ya zama hujja a gare mu kada ya zama hujja akan mu kuma ya Allah ka sanya haka yace kullun nas yaqut fa ba'un nafsuhu fa mu'tiquha aw mudiquha yace kowa daga cikin mutane zaka same shi zai wayi gari akwai wanda zai sayar da kanshi wani zai intar da kan nashi wani kuma shi zai dirme da kanshi me yake ne anan ayyuka ne na alkhairi ga sunan bawa ya rige gare shi imma wannan ayyukan na alkhairi ga su turmu a gare ka imma ka aikata ka samu ma kanka yanci daga shiga wuta daga kamu na Allah subhanahu wataala ko kuma ka kuble kanka wajen kin aiki da wannan ayyuka sallah wasa da ita kai dan tsananin girman sallah sata zina shan giya babu inda aka ce ka hurci babu inda aka ce ka hurci amma sallah ce akai ko wanda ya bar ta ka hurci sallah haske ne magabata dan sun karanta alqur'ani kokari suke ci aiki da shi daga cikin magabata akwai wanda aka zo aka ce mishi dan shi ya rasu kawai aka isko shi yana cikin karatu aka ce mishi dan shi ya rasu me yayi kai tsaye tashi sai kabar ta sallah sai raka'a da ya raka'a sai yake cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu la ajalin musamma falnasbir wa nahtasib yace inna lillahi wa inna ilayhi raji'un haka Allah ce cikin suratul baqara yace alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma yanzu kaga me yayi wannan sallar da kuma ya janyo wannan karatun ya nuna cewa ya hakura aiki ne da wata ayatul qur'ani da Allah ya ce wasta'inu bisabri wassalah wasta'inu bisabri wassalah ku yi hakuri kuma ku yi sallah
a lokacin da wani tashin hankali ya tunkaro ka tashi kai sallah irka a cikin sallar ka ka dukufa a cikin sujada ka gaya ma Allah ka roki Allah ya tausar da zuciyarka akan wannan abu da ya faru kana karewa wallahi wannan sallar da kai hakuri zai lullube zuciyarka ka sallama ma Allah komai da komai ka aiki da ayatul qur'ani ne girma kaga wannan aiki ne da ayatul qur'ani kaga ya zama hujja ne hujja a gare mu wadin malam da yace wa sadaqatu burhani sadaka sadaka manzala sallam ya koyar da mu akan sadaka yake cewa mu yi sadaka hannun mu na hagun ma bai san abin da hannun mu na dama ya bada me ake so so ake dai koma yayi kai kokari ka bayar da wani abu kuma dan Allah manzala sallam yake cewa ittaqun nara walau bi shiqqit tamr mu yi tsoron wuta koda a ce da rabin da biyu shi yasa a kullum muke cewa shi alkhairi aiki na alkhairi kada mu rudu da cewa wai sai mi hali zai yo kai ma mi hali ne a wajen wani duk inda kake ganin baka da wannan wallahi a wajen wani kai ka huta kai kokari da dan kadan kin daga gare ka kai abin da zaka yi daga fadala ta Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana daidai da sadakar da zamu ma iyallanmu abincin zamu ba iyallanmu a wajen Allah an ɗauke shi a matsayin sadaka ce kuma kana da misali kana da jikka sai ka zo ka ciyar da iyallanka wani kuma yana da jikka sai je ba wani ya hana iyallan shi kai da ka ba iyallanka ta hi lada akan wanda ya je ba wani kenan kaga menene abu ne wanda mun saba yi yau da gobe ciyar da iyallai ciyar da wanda yake kasa mu kaga wannan abin da muke yi bamu sani ba cewa wata sadaka ce taska ce ta musamman muke tanada maka ba tare da mu mun san ba cewa ga irin muhimmancin abin da muke kenan shi yin sadaka bai da karatu kuma kada ka rina halinka in kaga ana ban alheri ko ya ne kai kokari ka sanya naka nasiya ma idan kaga wani marayi kamar da muke magana a karatun mu na kaba'ir idan kaga wani marayi kai kokari ko kamfani guda na jikka biyu saya ka bashi ko ka aika wani ya kai mishi ma ba wanda ya san kai iya da fadala sosai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala manzala sallam yake cewa wanda ya kula da marayi ya gama shi cikin abincin shi da shan shi zai tashi gobe kiyama shi da manzala sallallahu alaihi wasallam haka suke da yi a gidan aljanna haka za ku zauna tare da manzala sallallahu alaihi wasallam wuri guda makwabci ne kai manzala sallallahu alaihi wasallam sauro da sadaka da kai ga marayi kai a wata ruwaya yake cewa sai na zo zan shiga gidan aljanna ai mun sani waye farkon shiga aljanna ko manzala sallallahu alaihi wasallam ne ko ya zo zai shiga sai ji motsin wani yana gudu a bayan shi zai shiga zai shi ma zo zai shiga sai juya sai ga wata mata ita ke fa ya zan shiga duk mutanen suke bayana ba su biyo bayana ba sai ke kada ce ta aka yi biyo bayan ta me aikin da kika yi tace aikin da nayi mijina ya bar ni da marayu na tsaya na kula da su na kula da tarbiyyar su ba tare da gajiyawa sakamakon da Allah ya mini kenan shine in zo in shiga gidan aljanna tare da kai sai hadisin wannan ya tabbata da yake cewa ana wa kafilul yatim ka hatai kenan kaga idan za mu yi sadaka mafi muhimmancin sadaka ita ce sadakar da za mu samu irin marayan da tabbas yana cikin garadi yana cikin bukata mu yi kokari mu shi kuma mu yi kayan mu a koyi ya kasance wani sirri ne tsakanin bawa da ubangiji shi babu abu mai daraja kamar ya kasance kana da wani sirri tsakaninka da ubangijinka sirri ne kawai babu wanda ya sani ka gaya ma kowa wani bai san kai ba to irin wannan abubuwan suna kana iya yin su ta hanyar wani wanda kai rarrabe shi ka ba shi sako wanda kai ko kuma ka rarrabe ka lullihe ka rarrabe wasu kama ka yi ka dai ka ko ka ajje ka tahiyya wanda ka tabbata cewa za su dauka mu yi kokarin samun irin wannan sirrukan din na wajen sadaka da kyautatawa na lokaci ya kuma sauran na sai ma da yake cewa istibaqul wudu yarfa'u darajataka fil janna ya daga cikin fadala ta arwalla idan kayi ta da kyau yana daukaka darajarka a gidan aljanna. Muslim ya rawaito daga Abu Hurairah Allah kara mashi yarda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yumhu Allah bihi al-khataya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shin bazan sanar da ku ba wani abu wanda yake kankare mana zunuban mu wa yarfa'u bihi ad-darajat yake daukaka daraja. Qalu bala ya rasulullah, ai abun nema ne wannan abun da zai kankare ma zunubai daukaka darajarka? Sai ce qala, sai ce isbaghul wudu'i ala al-makari, kyautata arwalla a lokacin da ake ki ana wani irin sanyi, ruwanka na tulu ne ko na randa ne, yayi kau baka da abin da zaka dan tawasa shi ya dan yi gumi kana ka hakura da wannan sanyin, ka tsaya kai arwalla cikakken arwalla ko da a ce ruwa ne mai gumi haka zaka yi ta. To yin wannan Allah yana gani, kokarin wannan da kai Allah yana gani, hakurin wannan da kai Allah yana gani, dalilin wannan Allah zai dauka ka darajarka a gidan aljanna kuma ya yi masa labanka. Nabi ya ce wa kasaratul khuta ila al masajid, da kuma yawan tahiya zuwa ga masallaci, wa intizaru salati ba'da salati, da jiran sallah bayan sallah. Mai zuma yin sallar magarba sai muka zamna muke karatu muke jira har lokacin isha'i. Wannan aikin da muka aikata inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aiki ne mai kankare zunubi ko mai daka daraja. Yace fazalikumur ribat, fazalikumur ribat, wannan shi ake cewa ribat, wannan shi ake cewa ribat. Ku san me ribat? Ribat ha shine sentinel ko ha sentinel ko shi ne ake cewa ribat, wanda ake ajiyewa wajen yaki, misali su ringa gadi ko kuma ya kasance suna wani kote na dubawa kan abukan gaba su isko su kawo hari. Wannan aikin ba karamin aiki bane, saboda in aka zo fara wani lokaci da kai ake fara irin su wanda ake ajiya wanda suke lura dai da din mai giddawa, saboda in aka zo fara da kai ake fara sai me yake da suna sadauki me sai mai kokari ake iya kai shi wannan wurin babu tsoro babu abin nan. A lokacin yaki da ake da musulunci su ne ake kaiwa wurare daban-daban strategic a ajiye su su ringa lura da wanda yake zuwa yanzu, in abokan gaba sun tunkaro su sanar da wanda suke baya, in aka yi rashin sa'a da kai ake fara, saboda wuri ne mai hadari. To wanda yake wannan aiki fadala ce ta musamman aka tanada mai addinin musulunci. To wanda yake wannan abin, wanda yake wannan abin na arwalla a lokacin da ake ki da tahiyya zuwa masallaci da jiran sallah bayan sallah, wallahi ba karamin alkhairi bane ba wanda zai kankare ma zunubanka ya dauka darajarka wajen Allah. Kaga abu ne wanda muke yi yau da gobe, amma malam anan ya fito mana fadalai daga hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na karshe sai ya ce al muhafaza ala al wudu'i dalilun ala quwwatil iman, yace kai kiyaye arwalla ma dalili ne akan mutun yana da ƙarfin imani. Bai ba'ana duk wanda a rana shi ta warware yana kokarin ya sake, yana kokarin kiyayewa lokacin da yake yi ta da kyau. Yace Ibn Majah Albaniya inganta hadisin daga Sauban, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa istaqimu tuflihu wa khayru a'malikum as-salat wa lan yuhafiz 'ala al-wudu'i illa mu'min. Yake cewa istaqimu tuflihu, ku daidaita za ku tsira, wa khayru a'malikum, mafi alkhairin aikin ku as-salati, shine sallah. Yace walan yuhafiz ala alwudu'i illa mu'min, kai babu mai kiyaye arwalla. Yace sai mu za mu kare da hadisi na Bilal, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mai, ya Bilal inni la asma'u qur'ana alayka amami fil janna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka nuna mishi gidan aljanna, kusa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an nuna mishi wannan abubuwa, an nuna mishi gidan wuta, an nuna mishi gidan aljanna. Sai ka ce ya Bilal da aka nuna min gidan aljanna sai nake jin tahiyyarka, nake tambaya waye aka ce Bilal ne? Kaga wannan hadisi me yake nuna Bilal dan aljanna ne? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce me kake aikatawa ka samu wannan daraja? Sai ce ya Rasulullah aikin da na san ina aikatawa, arwalla ta tana warwarewa ina sakewa, kuma ina sakewa sai na raka. Magabata kun ga yanda suke yi, hanyar da suka bi tariqus salihin ila rabbil alamin, hanyar da suke bi kenan zuwa ga Allah madaukakin sarki. Allah dora musamman wannan hanya.
Allah ba mu ladan wannan ibada da muke yau da gobe. Yau Allah subhanahu wataala ya kaddara mun karanta fadalar da aka tanada ga dukkan mai aikata ta, to Allah amshi wannan aiki da muke. Anan zamu dakata insha Allah ta'ala. Abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.